Gwamman Barade daga rundunoni daban-daban na kasar ta Nishar ne suka kammala karatu a makarantar horon hafsoshi ta birnin Yamai, wato Ecole Militaire Superieur, wacce shugaban kasa Muhammad Bazoum ya kaddamar da soma ayyukanta a watan Oktoban 2021 da nufin soma horar da manyan hafsoshin soja dubarun yaƙi a nan cikin gida, sabanin yadda a can baya ake tura irin waɗannan askarawa ƙasashen waje don ɗaukar horo, duk kuwa da cewa yanayin tsaron ƙasashe sun sha bamban daga wannan zuwa waccan. Da yake jawabi a yayin bikin yaye waɗannan hafsoshi, daraktan makarantar Kanal Abdulrazak Ben Ibrahim ya ce,
La première promotion du coup d'état major est composée de 26 officiers.
Rukunin farko na ɗaliban babbar makarantar horon soja na ƙunshe da askarawa 26 da suka fito daga rundunoni daban-daban, waɗanda suka haɗa da hafsoshi biyu na rundunar tsaron jandarma da hafsoshi biyu na rundunar Guard National, sai hafsoshin soja 22 daga rundunar mayakan ƙasa. A tsawon waɗannan watanni, waɗannan hafsoshi sun ɗauki darussa a kan dubarun yaƙi, daga abin da ya shafi jagorancin rundunar cikin gida a fagen daga har ma da na rundunar ƙasa da ƙasa. Ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu, wanne ya jagoranci wannan biki, ya yi tunatarwa a kan harin da 'yan ta'adda suka kai wa jami'an tsaro a jiya Talata, inda jandarmomi 8 suka rasu, 33 suka ji rauni. Saboda haka ya gargaɗi waɗannan sabbin hafsoshi a game da aikin da ke jiransu a fagen daga. Ya ce za ku yi aiki ne a cikin wani yanayin tsaro mai sarƙaƙiya. Wannan zai ba ku damar ba da gudunmuwar da ta dace a ayyukan tabbatar da tsaron ƙasa da al'umma baki ɗaya. Idan aka dubi halin da ake ciki a yau, ƙasarmu na matsayin wata ganuwar da ke hanawa ta'addanci yaɗuwa a wannan yanki. Juriya da jimirin sojojin ƙasarmu abu ne da ke ƙara mana kima a idon abokan tafiya, saboda yadda muka hana 'yan ta'adda kafa sansani a ƙasarmu, kuma mukan ba makwabta ɗauki idan buƙata ta taso. Jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar yankin Sahel na kewaye da ƙasashe masu fama da tashe-tashen hankula. Dalili kenan hukumomi suka dage wajen ƙarfafa matakai ta kowane ɓangare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.